بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنزو دريني نتلاتا شاترا قواتن سفر هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تناد دبو ديا دري هدو دتلاتن دو هدو دي دي دا 31 ga watan Disamba shekara ta 2012 a ci gaba da karatun littafin Al-Intisar lis-Sahabi wal-Al min iftira'at as-samawi al-qism al-awwal ar-radd alayhi fi kitabihi thumma hatadait ta'alif ad-doktor Ibrahim ibn Amir ar-Ruhaili Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan wani kokari ne da wannan bawan Allah yayi domin agaji da tallafi dangane da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci al'umman shi kafatanin su da yin haka shine annabi ya ce duk sanda wani yi nufin zubar da mutuncin wani yi nufin zagin wani sai ka tsayi wajen kare mutuncin shi to Allah madaukin sarki zai nisanta fuskanka baka ba shiga wuta na tsawon shekara 70 to sai aka waye gari wannan doktor Tijani As-Samawi ya rubuta littafi mai suna Summa Hatadaitu da Fasalu Ahla Dhikr da La'akuna Ma As-Sadiqin da Ash-Shi'a Hum Ahlu Sunnah yana cin mutuncin sahabban manzon Allah yana cin mutuncin ɗan ɗakin manzon Allah yana masa ƙarya yana ƙago maganganun da basu ci ba basu sha ba basu taka ba basu baran ma kowa ba yana lika musu ya yarfa abubuwa na kazanta da yawa ga waɗannan bayin Allah na kware to shine sai wannan bawan Allah ya ce to da dai mai gidansu na nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to da haka bata faru ba da zai tsayu wajen bayyana hakikanin gaskiyar al'amari ya kare ƴan kayan shi to cin da ba manzon Allah kuma an gano karere makaryata da ha'incin maha'inta to shine sai ya tsayi wajen kawo agaji da tallafi ga sahabbai da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan raddin farko to na littafin farko ne shi yasa malai yake cewa al-qismul awwal ar-radd alaihi martani ne akan shi fi kitabihi a cikin littafin shi mai suna Thumma Hatadaitu kamar yadda muka karanta a cikin tarihin shi shi Tijani As-Samawi cewa yayi da fa shi dan dariƙa ne na Tijaniya haka ya gada ga iyayen shi daga nan yirde koma Qadiriyya daga nan yirde koma Shi'a wai sai ya ce wai yanzu ya ga shari'a fa jama'a mun gano wannan da kyau ko Malai bayyana cewa ƙarya yake dama can Rafidhi ne kuma wannan littafi nashi na Summa Hatadaitu da sauran tarkacen littafin da ya tarkato cewa wai ya rubuta to gamin gambiza ne haɗin gwiwa ne tsakanin shi da wasu kazaman ƴan Shi'a na ƙasar Iraki kamar yadda ya bada labari a cikin littafin nashi kamar yadda ko malam zai zo ya fallasa mana waɗannan maganganu in aka shiga cikin doren littafi inda malai ya ce zai raddi a kan shi Malai ya ce ya ware mawad matakan tattauna zance guda 6 mun tattauna matakin farko muna nabi ne inda malai yake bayani dangane da yaushe ne wai Shi'a suka fara kunno kai sannan kuma wani gudunmawa ne Yahudawa suka bayar wajen assasa wannan tafiya na Shi'a tun daga digon badinta da aka sa aka fara kirkiranta to malai ya dauko mana tarihi mai girman gaske ne fadi inda ya bayyana mana Abdullahi dan Saba al-Yahudi shine wanda ya fara kirkiran wasu maganganu ya riga daura mutane a mataki bayan mataki mataki bayan mataki har ya kai ga riban da ya samu na makircin da ya fara gina ma addinin musulunci shine kashe sayyidina Uthman da ya zugo ɗan iska daga ƙasar Misra daga ƙasar Turkiya da ɗan iskan da suka taho daga yanki mabambanta suka zo suka tabargaza suka banna mugun bannan da ba za a ƙara maimaita irin shi a duniya ba mun gano wannan da kyau ko shine dai ba za a ƙara samun wani sahabi yanzu kuma khalifan manzon Allah ba kuma wanda ya aure ƴaƴan annabi irin manzon Allah har guda biyu aka danne shi aka yanka shi yanka irin na rago saboda makircin wannan makiri din sakamakon wannan bala'i ya kunnu akai ta balbala bala'i tsakanin sayyidina Ali ibn Abi Talib da sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan a lokacin da Muawiyah ke zargin anya ba hannun sayyidina Ali a wannan abun saboda ai shi wannan ta kadari yana cewa ai yana kokarin kare martaba da darajar gidan ahlul bait ne to kuma shi Muawiyah bai san Ali bai taba jin wannan maganan ba mun gano wannan da kyau ko Ali ya fara jin maganan nan ne sai lokacin da ya hawo kan karaga kun gano wannan da kyau ko sai ya fara bincike ya kira su ya tambaye su me yake faruwa suka ce anta anta ai kai din kai ne yace wa man ana ni ne wane ne suka ce antal khaliqul bari kai ne mahalici wanda kake kirkiran halittu ai kai baka gane bane da kanka shine ne musu tuba suka hawo kujeran naki yace falan ma ra'aytul amra amran munakkaran ajistu nari wada autu kambara yace da naga al'amarin nasu ba na wasa bane an yi da su su tuba su bar wannan kafirci nasu kawai yace sai na kunna wuta sai na kira almajiri na kambar sai muka yi ta tura su wai ko sa tuba wannan sai ƙara ingiza su cikin batan ma da tafi wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye irin wannan maganar da suka fadi ga sayyidina Ali cewa anta anta shine aka fadi a cikin littafin Yaqutatul Farida kamar yanda yazo a cikin littafin Ad-Durratul Kharida suke cewa wa ainuhu ainul ain fafham isharati shi din to shi din shine ka fahimci wannan isharar nawa to sai shi mai sharhi da yake abu kowa ta bargaza sai yake cewa fa ainuhu ainul aini sai yace law kushifa an haqiqatul wali da za a zo ai maka bayani dalla dalla dan gane da wane ne wali yace la ubida yau da wali an tabota mashi ai sai yace lin silahi min awsafil ubudiyya saboda gaba ɗaya babu wata suffa na bauta da ta dace da wali zaka bauta mashi ne littisafihi bi awsafir rububiyya saboda kawai wali ya siffanta da suffa irin ta allantaka ne kai tsaye Allah madaukin sarki ya tsara al'umma annaba daga bata to simala yace wazhaba ba'd al-mu'arrikhina ila anna aliyan radiyallahu anhu an samu wasu daga cikin malaman tarihi sun yi fatawa da cewa shi sayyidina ali lam yukharriq ibnu saba bai samu daman kona abdullahi dan saba ba amma dai asalin kunna wutan an kunna ne dan shi da aka waware shi aka wawake shi sai ya tsire ko mun gano wannan da kyau ko zamu ji inda ya gudu ya ci wa inna ma nafahu ila almada'in yayi ta gudu ne daga wancan gari in aka ba aka wartake sai tsaketara ya tafi wancan garin yaje ya zauna yana dasa bala'o'in da yake dasawa in aliye kai mai farmaki sai ya gudu summa da'a ba'da mauti ali radiyallahu anhu sai kuma yazo ya da'awa a bayan rasuwan sayyidina ali ibn abi talib kun san da'awoyin da ya fara shine bi raja'atin nabi cewa annabi zai dawo yaya za a ce annabi isa zai dawo kuma a ce manzon Allah ba zai dawo ba yace manzon Allah ne aula bir ruju'i min isa mun gano wannan da kyau ko tambaya menene dalilin ka abdullahi dan saba sai yace menene Allah madaukin sarki ya ce lara duka ila ma'at mun karanta wannan mun yi bayanin hakikanin fassara da tafsirin da malaman kware suka yi to sai kuma ya kawo magana akan cewa ai annabawa dubu sun bar wasiyi to wasiyin manzon Allah kuma shine sayyidina Ali ibn Abi Talib daga nan sai ya cira akan cewa akwai raja'a shi ma Ali zai dawo kuna fahimtar wannan da kike ku wannan aqida ce zamu zo zamu tattauna ta Yahudawa da ya shigo cikin addini a karshe-karshen khalifancin Sayyidina Uthman sai kuma sai ya zo ya dasa wannan makirci a cikin musulunci cewa wai akwai waɗannan abubuwa akwai wani abu shi wasiya akwai wani abu shi raja'a da sauran abubuwan da muka tattauna a baya Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bayan rasuwar Sayyidina Ali ibn Abi Talib sai ya komo yace anna aliyyan lam yamut wai Sayyidina Ali bai fa mutu ba wa qala ya ci gaba da cewa liman na'ahu ga wanda suka kawo sanarwar mutuwan Ali law ji'tumuna bidimaghihi fi 70 sirra da za ku zo mana da kunyan Ali tabbas tashi ce ka san ko bayan da za a ciro kunyan mutun sai ya mutu ku ku zo a cikin buhu buhu daban-daban har 70 sai ce ma saddaqana mautahu yace wallahi ba mu gazgata mutuwan shi yana nan bai mutu ba Malai ce karanta littafin Al-Fisal na Ibn Hazm juz'i na 5 shafi na 236 da At-Tafsir fi Ad-Din Al-Isfarani shafi na 123 da Al-Milal wa Nihal na Allama Ash-Shahrusatan juz'in farko shafi na 177 si Al-Linsa Al-Insab na Sam'ani juz'i na 7 shafi na 46 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Malai yace wala allal qaul al awwal huwa sahih. Malai yace in ka kalli maganar farko din can ita ce tabbatacciya. Wa yashhadu lahu ma jaa fi sahih. Abinda ke karfafan wannan shine bayanin da yazo cikin Bukhari an Ikrima daga Ikrima Allah ya kara mashi yadda yace utiya Ali bi zanadika an zo ma sayyidina Ali da zindiqai fa ahraqahum sai kona su fa balaga zalika ibn Abbas sai labari ya zo ma Abdullah dan Abbas fa qala shi ibn Abbas sai ya ce law kuntu ana lam uharriquhum da ni ne bazan kona su ba lin nahya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi ya hana haka yace la tu'adhibu bi azabillahi kar ku yi azaba da abin azabtar wanda Allah zai amfani da ita wajen azaba sai yace walaqataltuhum ni duk kashe shi zan yi da kaula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganar annabi da yake cewa man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya bar addini ya canza zuwa ga wani addini dan jabu to ku kashe shi wannan hadisi sahihi ne karanta kitabu istitabatul murtaddin باب المرتد والمرتدة فتو الباري جزئين شابي شابينا داري بيو دي اشرن دا شدا سنن جزئ لمبان تاك دان الدبو شدا داري ترى دا كما اشرن دا بيو كو كما چنجي اسنادي نكزا الله يسامو داج قال ابن حجر في شرح الحديث ابن حجر ديدو شرح ون حديثي بعد ان ذكر بعض الروايات bayan da yazo ya ambaci wasu bangare na ruwayoyi fi haula'il muharriqina dangane da waɗannan da aka kona wa fiha yace annahum nasun kanu ya'buduna al-asnam wasu mutane ne dake boton gunki wa fi ba'dha a wasu bangarorin bayanan da suka zo annahum qaumur taddau anil islam wasu mutane ne waɗanda tabbas radda suka yi da musulmi ne al-ikhtilaf bayna riwayat fit ayinihim ruwayoyi sun zo lokacin sai Ali ya kona wasu waɗanda suke bautan gunki ne wasu kuma sai a'a ya kona waɗanda suke rudda ne qala ba'da zalika bayan da ya koro waɗancan bayanai kaf sai ibnu hajar ne yace waza'ama abul muzaffir baban muzaffir yace al isfarani fil milal wan nihal a cikin littafin al milal wan nihal yace annal ladina ahraqahum ali kaga wadanda sayyidina ali ya kona ta'ifatun min ar-rawafid wasu ne daga cikin yan shi'a idda'u fihi al-ilahiyya wadanda suka yi da'awan cewa wai sayyidina ali Allah ne wa humus sab'iyya sune shi'a as-sab'iyya mabiya wancan zindiqi abdullahi dan saba mun gano wannan da kyau ko shine wanda ya fara gina tubalin shi'a du wasu yan shi'a wannan da ai ba mu bane ai mu isna a shari'a ne shine dai baban ku jama'a mun gano wannan da kyau ko duk wata aqida na wani dan shi'a gaba daya kan aqidan shi take sai dai kawai su zo su ƙara nasu dan yi kuskure ma su yi ma abin aski a wani waje kuma su jona mai rumfa jama'a mun gane wannan ne ku duk iri ɗaya ne kar wani ya maka wani barazana wai ai su suna da fahimta kaza aqidan su kaza duk aqidan su iri ɗaya ne ba muna zuwa da littafan su muna karanta a cikin as'ilatun qalal shababu shi'a ila al-haqba ba ku ji abubuwan da ke ciki malam bai kawo wannan maganganun sa a cikin nan ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Mala yace wa kana kabiruhum Abdullah ibn Saba shi wannan babban su wanda ya da'awar waɗannan abubuwan da Sayyidina Ali ya kai ga kona masu imani da wannan abun Yahudiyan jama'ar Annabi ba Yahudi ne fa Azhar al-Islam yazo ya bayyana cewa wai shi ya musulunta wafta da hazihi al-maqala kawai aka fara jin waɗannan maganganun a bakin shi wa haza yumkin an yakuna asluhu ma ruwainahu mala yace to asalin wannan abun ma fa zai zama abun da muka ruwaito ne fil juz'i thalith a juz'i na uku min hadisi abi tahir al-mukhallas min tariqi abdullah ibn sharik al-amiri qala qila li ali aka ce ma sayyidina ali inna huna qauman wannan ba da sharin ibn hajar ne yace akwai wasu mutane ala babil masjid suna nan a kofar masallaci yadda'una annaka rabbuhum suna da'awan cewa wai kai din nan ali kai ne fa ubangijin su fa fada'ahum sai ali ya saka kira su faqala sai ya ce wai lakum ma taquluna amma ko ku kun shiga uku me aka ce man kuna fadi qalu suka ce anta rabbuna wa khaliquna wa raziquna ha menene muke fadi daidai muke fadi kai ne ubangijinmu mahaliccinmu mai azurta mu suka dinga lissafo abubuwa na sufofin Allah suka dora ma sayyidina Ali karanta fatul bari juz'i na 12 shafi na 270 summa saqa baqiyatir riwaya sannan sai ibnu hajarin ya kawo sauran ruwayan wa fiha anna ali cewa lalle sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara mashi yarda istatabahum ya neme su da su tuba falafan har su uku suka ce kwana uku ya ba su notice falam yarji'u sai ba su dawo cikin musulunci ba faharraqahum bin nari sai kona su da wuta fi ahadida a wani katar rami da yasa aka haka qad hufira lahum aka haka musu aka cika ramin da manyan gumagumai aka dirka wuta a cikin ramin shine sai sayyidina Ali ya rajas yace inni idza ra'aytu amra amran munakkaran yace inni ni dinnan idan yanda al'amari ya kasance man ra'aytu amran naga wani al'amari munakkaran abin kyama auqattu nari ai kawo sai na kunna wutata wadda autu kambara na kira almajiri na kambar muka ta kamo su muna sa su dan su tuba wai ne kun su ba sai kace kun ga ya tabbata ai dama ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta ko sai suka ci gaba jama mun gano wannan ne ke ku ba wannan dan shari'a zai maka barazana ai wannan gullati ne ai kai ma gullati ne mun gano wannan ne ke ku wannan shine asali wannan fadda sayyidina Ali ya gogormaya kuma aqidan da kuke da'awa ita ce dai still iri ɗaya ne keke da keke kowa ana canza mata suna ce mala yace qala ibn hajar wa haza sanadun hasan ibn hajar yace wannan isnadi ne kyakkyawa karanta fatul bari juz'i na 12 shafi na 270 fa'ala haza malaji ru dangane da wannan yakunu tahriqu ali radiyallahu anhu lis-sab'iyya thabitun kona wanda sayyidina ali yema sab'iyya mabiyan abdullahi dan saba wannan tabbataccen abu ne mun gano wannan da kyau ku wasawa'an akana zalika bi athari ikrima shin wannan ya tabbata ta hanyar ruwayan atharin na Ikrima ne a cikin Bukhari an bi hadal athar koko da wannan athari ala ra'ay ibn Hajar dan gane da abin da ibn Hajar ya ambata rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji ganshi duk dai an tabbatar da an kona su aka kona sai wasu suka ce masu boton gunki ne wasu suka ce a'a ba masu boton gunki aka kona ba a'a an kona waɗannan mabiya Abdullahi dan Saba ne jama'a mun fahimci wannan ne kyau ku malam ya ci gaba da cewa wa sayati fi kalami Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ma yushiru bi mailihi lir-ra'y al-awwal malam yace za a zo da zancen Ibn Taymiyyah nan ba da dadewa ba wanda zai tabbatar da zancen farko zamu zo mu karanta ka san a can ma yace zancen farko nan ma yace zancen farko din ne jinkiri ne sai mun karanta magana ibnu taymiyar wallahu ta'ala a'lam malam yace wal maqsud huna huwa zuhura a qa'idar rafida al mutamathila fi ghuluw fi ali maqsudun duk waɗannan bayanan da aka koro maka shine a bayyana maka farkon bayyanan aqidan ƴan shi'a wanda wannan aqida na ƴan shi'a suke zuwa da ita suna cewa wai su suna bin goyen bayan Ali ne wanda yake nuna irin wuce gona da irin su da kuma zurfafawan su fi tilkal fatara tun wancan lokaci az-zamaniya a wancan zamani na sayyidina Ali al-mutaqaddima zamanin da ya riga ya gabata tun a farkon yanayin kun ji da yanda suka fara wa imanu ali radiyallahu anhu fi uqubatihim da yanda ali ya zage dantse wajen azabtar da su da ya musu uquba hatta qala ibn abbas fi zalika ma qala har aka waye gare ibn abbas ya fadi zancen da muka gabatar cewa yace da shine da ba kona su zai yi ba da ga matakin da zai dauka Mala yace kama sabata inkar Ali radiyallahu anhu li kulli aqaidil ukhra ya tabbata cewa fa sayyidina Ali ba wai aqidan ƴan shi'a kada yayi inkari ba duk wata muguwar aqida dan dama a zamanin shi ta fara bayyana sayyidina Ali sai da yayi inkarin su allati zaharat waɗanda suka fara kullo kai fi ahadihi a zamanin shi wantazamat fi silkit tashayyu'i lahu sai aka waye gari wannan miyagun aqido fa lissafi khawarij bayan tashayyu sai khawarij sai mu'tazila waɗannan ukun gaba ɗayan su a zamanin sayyidina Ali suka fara bayyana sai kuma suka bi tsari irin na shi'anci gaba ɗayan su sai sayyidina Ali ya musun su mala yace ka tafdilihi ala amati sahaba kaman bid'an tashayyuanci da suke fifita kaman bid'an tashayyuanci yanda suka zo suna fifita sayyidina Ali akan sauran sahabbai gaba ɗaya wata kadimihi da kuma gabatar da shi ala shaykhaini akan Bukhari da akan Abubakar da Umar mala yace kan tishari sabbis sahaba kaman kuma yanda zagin sahabbai ya yadu wa irza'i alaihim bayna ulaika ad-dulal da kuma irin yanda abin ya zama kaman wani kayan kwalliya a tsakankanin waɗancan batattu sayyidina Ali diyyaruddin wannan ya bayyana ba daidai bane mallan zai zo ya kawo maka da ruwaye daga sayyidina Ali dake tabbatar da matakin da ya dauka akan waɗannan zanadika din Allah ya kiyaye ya kula Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Sheikhul Musulunci dan te Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce walamma uhdithatil bid'at shi'iyya yayin da aka kirkiro bid'an shi'anci fi khilafati amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu a zamanin khalifancin sayyidina ali raddaha ali bai tsaya ba sai da ya maida martani gare ta wa kanat thalathat tawaif a zamanin sayyidina ali sun kasance kungiyoyi ne guda uku mun fahimci wannan sayyidina ali fa yayi gwagwarmaya fa ya hada da fitintunu iri-iri wallahi jama'a dole to sai ma sayyidina ali ga fitina ya faru an kashe khalifa nan ga fitina Muawiya ya ki fahimta ana ta zuga tsakanin su waɗannan su kwashi maganganu aje a gaya ma Muawiya waɗannan su kwashi maganganu aje a gaya ma Ali abubuwa sun runcabe nan sayyidina Ali sahabbai mafi yawa sun juye baya sun ce ba za su shiga wannan fitinan ba su za su bi maganar Allah ne fa asbainahuma waɗancan kuma sun juya ma Ali Muawiya baya su ma sahabbai ne sun ki shiga su ma sun doge a hakan haka damuwa ta damu sannan ga bala'i na waɗannan ƴan saba'iyya ga bala'in khawarij abubuwa sun ma'aliyawa ba dan karami ba ga kuma sayyidina Umar ya fada da ƙasa Usman ya zo ya ƙara fada da ƙasa ga abubuwa na gwamnati sun zo sun mai cibayyo ga kafire sun yunkuro suna ta yunkurin za su kawo mai hari abubuwa sun yi yawa so kuma ga wannan na cikin gida yahudawa sun kafa mai kungiyar shi'a a cikin shi sun hana shi sakat kuma sun bi sun gaya mutane cewa wasu masu goyen bayan shi ne jama'a mun gano wannan da kyau ko
in yi yunkuri zai darje su a ce ina fada da masu magoya bayan shi ya rasa yanda zai like yayi sun kasu gida uku akwai galiya sai kuma sababa sai kuma mufaddila su uku ne mun gano wannan kyau ko fa ammal galiya su wadannan galiya fa innahum harraqahum bin nar sune wanda sayyidina ali ya kona su da wuta fa innahu kharaja zata yawmin min babi kinda wani lokaci sayyidina ali ya fito daga kofan kinda fasajjada lahu aqwamun ko su mutane suka fada suka yi masa sujada fa qala sai ce ma haza me wannan kuma fa qalu suka ce anta huwa kai ne shi shiwa allah kai ne allah a fastatabahum yasa aka kamo su aka ne musu tuba talatin har na kwana uku falam yarji'u bas komo mu addini ba fa amara fi thalithi a cikin kwana na uku sai ba da izini bil akhadida aka haka rami fa khuddat wa udrima fiha annar aka haka aka cika da wuta aka jefa su a ciki summa qazafafum fiha sannan sayyidina ali jajjefa su a ciki wa qala yace lamma ra'aytu al-amra amran munakkaran ajastu nari wa da'awtu qambara wa fi sahih al-bukhari hadith ya zo cikin sahih al-bukhari anna aliyan utiya bi zanadika an kawo ma sayyidina ali zindiqai ne fa harraqahum yasa ka kona su wa balaga zalika ibn abbasin labari ya iske ma ibn abbas ga aikin da ali yayi fa qala sai yace amma ana falo kuntu sai ce amma ana yace da ni ne falo kuntu da ina matsayin sayyidina ali lam uharriquhum ba zan kona su da wuta ba linnahi nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda annabi ya hana yanzu a wajen ibn abbas sayyidina ali masumi ne yanzu gashi ibn abbas ya ce ya kuskure kuma wannan kuskuren na ali zai haifar da azage shi shi ya kai istihadin shi kenan sai ce an yu azaba bi azabillah annabi ya hana yin azaba da azaban Allah wala darabtu a anaqahum yace ni sara kansu zanyi li qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda magana annabi yace man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin shi ku kashe shi kun ga qaulul awwal shine wa zanadika kenan kenan waɗannan ƴan shi'a muqamin su a musulunci shine kace musu zanadika shine wancan qaulul awwal din da yace kenan su waɗannan sabaiya an bi su wasu sun gudu wasu aka tarfata aka kama su aka kona a karanta majmu'ul fatawa juz'i na 35 shafi na 184 zuwa 185 Allah ya sa mu dace wa amma sababu amma sababa amma su waɗancan as-sababa Mali ce fa innahu lamma balagahu man sabba Abubakar wa Umar yayin da labari iska sayyidina Aliyu dangane da hukuncin duk wanda ya sagi sayyidina Abubakar da Umar talaba ko katlahu sai ne mu kashe shi an ba shi labari ga wani cin ya zagi Abubakar da Umar yawartake shi kamo shi kashe shi fa haraba minhu ya tsere ila qarqisiyan wa kallamahu fihi ya gudu wajen wani hakimi can yaje tsara shi yace gashi Ali ya kawo mutane ya taka shi kaza 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 wa kana aliyun yudari umara'ahu shi sayyidina Umar aliyu shugabannin da ya nada a garuruwa yana caccanza masa aiki ne na Sokoto akai shi Katsina na Katsina akai shi kun gano wannan da kike ku caccanza masa wajen aiki yake misali li annahu lam yakun mutamakkinan saboda Ali bai gama zama kan mulkin ba fa walam yakun yuti'unahu fi kulli ma ya'muruhum bihi ba sa mai biyayya 100% cikin abubuwan da yake umarni kun san dalili saboda makircin da wannan mutumin ya je haifar ka san dama lokacin da ya fara bala'in da muka karanta a kasar Misra da ya aika mutanen shi na ko ina cewa duk wani jagora da suke da shi su hura wutancin mutuncin shi mun gano wannan da kike ku duk wanda ya yunkuro su zubar mai da mutunci su nuna mutane be da kirki kwata-kwata to duk wanda ya yunkura zai aiki da sayyidina Ali da maganar da sayyidina Ali ya aiko sai a ce dan menene sayyidina Ali ko ya tabi ne ana kare mutuncin sa ana kaza bai gani ba saboda kar a mai biyayya wannan ya haifar da sayyidina Ali bai taba kara koda taki daya dan kasan musulunci ba saboda bala'in cikin gida akai ta gogormaya da mutane su bi sai kisa bi har ya koma ga Allah wannan ya ja musulunci ci baya shi bayan da har yanzu musulmi suna dandana shi Allah madaukin sarki tsare mana imanin mu zamu zo da waɗannan bayanai mu tattauna su sosai a kartun da zai biyo bayan wannan subhanakallahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum